Aina baki na shan Mali masan Ari panta Lugi sam Aina baki na shan Log ma bosh
Sure. I'm not backing up, sure.